Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Laraba 17 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31:60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Babai a kuma kirri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
To baba, rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar bincike aikata laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan Michael Flynn. A jiya Talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sabon faɗan da ya ɓarke a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya tada hankali. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen yunƙurin hana ƙasar Koriya ta Arewa mallakar makaman nukiliya.
To bayan kun gama jin labaran, za ku ji irin damuwa da iyaye suke ciki a jihar Adamawa, inda ake samun yawan fyaɗe a jihar. Wata yarinya a 'yar shekaru 6 ta nuna yadda mijin mahaifiyarta ya mata. To yayin da wasu 'yan Najeriya kuma suke neman zama 'yan wasu ƙasashe a duniya, hukumomi a ƙasar Najeriya sun tabbatar da wasu 'yan ƙasar waje da yawansu ya kai 335 wanda suka buƙaci zama 'yan Najeriya.
'Yan ƙasashen ƙetaren da suka zaɓi zama 'yan Najeriya dai sun haɗa da Nadim Ali, wani ɗan asalin ƙasar Pakistan da aka haifa a Kaduna kuma ya tashi a birnin Sokoto.
To me ya ka so faɗi? Sai ka ce na yi Hausa sosai.
To ko bayan waɗannan rahotannin kuma muna da shirin demokuraɗiyya da Ladan Ibrahim a yau zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan mai baiwa Trump ɗin shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da ƙasar Rasha, amma fadar White House ta musanta rahotannin. Rahotannin sun ce Trump ya nemi wannan alfarman ne a gurin Comey lokacin wata ganawa da suka yi a watan Fabrairu, kamar yadda wata takarda da Comey ya rubuta bayan ganawar tasu. Shugaba Trump ya ce ina fatan dai zaka bar wannan ya wuce. Yana magana ne akan binciken da ake yi wa Flynn. Jaridar New York Times sai da ake bugawa a birnin New York ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan takarda da Comey ya rubuta. Daga bisani kuma jaridar Washington Post da ake bugawa a nan birnin Washington DC da wasu kafofin yaɗa labarai suka tabbatar. Amma kuma wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce rahoton babu gaskiya cikinsa, kuma ba haka tattaunawar ta kasance tsakanin shugaban ƙasa da Mr. Comey ba. Ta kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya sha nana ta ra'ayinsa kan cewa Flynn mutumin kirki ne, kuma bai taɓa neman Comey ko wani mutum ba da ya dakatar da kowane irin binciken da ya haɗa da tsohon mai ba shawara akan harkokin tsaron cikin gida ba. Haka kwatsam ba zato ba tsammani shugaba Trump ya sallami Comey a makon da ya gabata.
A jiya Talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sabon faɗa ya ɓarke a jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ya tada hankali, domin sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Dubban mutane kuma an tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci ke ƙara yaɗuwa. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce kwanciyar hankali da aka samu a birnin Bangui da wasu manyan garuruwan ƙasar yana fuskantar barazanan ƙaruwar tashin hankali. Ya kuma ƙara da cewa ko da yaushe talakawa su ne ke shan wahala. Tuni da rikicin ya bazu a yankunan karkara bayan da aka fi mai da hankali ga manyan biranen ƙasar masu zanga-zanga wanda yawancinsu mata ne da suka rasa mazajensu da kuma yara marayu sun taru a Bangui, inda suka buƙaci gwamnati ta tashi tsaye don yaƙi da tashin hankali. Prime Minister Seplesse Mathieu Sandi yayi musu alƙawari da hukunta duk wanda za a samu da laifi.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shedu a birnin Yei na Sudan ta Kudu sun ce akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu, wasu da yawa kuma suka raunata a lokacin da wasu yan bindiga suka kai wa sojojin gwamnati hari a tsakiyar birnin da safiyar jiya Talata. Gwamnan jihar Yei River, David Lokonga, ya ce sojoji sun shawo kan lamarin inda zaman lafiya ya dawo a jiyan. Mazauna birnin sun ce sun waye gari da jin karin bindigogi waɗanda ke fitowa daga hanyar garin Kagelu, kimanin kilomita 8 yamma da garin Ye akan hanyar da ta haɗa birnin da Jamhuriyar Congo. Suka ce harbe-harbe ya ba su mamaki kasancewar kwanciyar hankali a birnin Ye a cikin 'yan watannin da suka gabata. A halin yanzu kuma, shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya gabatar da wasu dokoki a daren jiya Litinin da suka tanadi canje-canje ga shugabannin sojan ƙasar. Rundunar sojan ƙasar za ta rabu kaso uku, sojojin ƙasa da sojojin sama da kuma sojojin ruwa. Wannan canji dai ya dace da rundunar da ƙudurorin da aka amince da wasu wajen taron kwamitin sojojin SPLA a watan Yuni.
A jiya Talata ne jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen yunkurin hana ƙasar Koriya ta Arewa mallakar makaman nukiliya. Tana mai musu gargaɗi za su iya fuskanta wasu takunkumai idan har suka taimaka wa Koriya wajen samun nasarar shirinta na makaman nukiliya. Haley ta yi wannan furici ne kafin wato kammala taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar wanda Amurka da Japan da Koriya ta Kudu suka buƙaci a yi don tattaunawa akan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan. Da take magana da manema labarai, Haley ta ce cikin biyu ne, ko kana goyon bayan Koriya ta Arewa ko kuma kana goyon bayan mu, saboda wannan shine zabi kawai. Da take magana da akan tabbatar da wasu takunkumai ga ƙasashen duniya, ta ƙara da gargaɗin cewa Amurka tana lura da ƙasashe da take taimakawa Koriya ta Arewa kuma za a saka musu takunkumi, saboda idan ƙasa tana taimakon Koriya ta Arewa to ba ta goyon bayan sauran ƙasashen duniya. Mambobin kwamitin da sun gana jiya Talata biyo bayan gwaje-gwajen makamai da Koriya ta Arewa ta yi wanda suka haɗa da mai matsakaicin zango zuwa mai dogon zango wanda zai yi tsawon tafiyan kilomita 800 kafin ya fada cikin kogin Japan. Wannan shine gwajin makami na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a 'yan makonnin nan, wanda kuma ya zo kwanaki hudu bayan da sabon shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae ya tsere kan mulki. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rahotanni daga jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewar hankulan iyaye na tashe, wato sakamakon yawan fyaɗe da ake samu na ƙananan yara. Wannan kwana zuwa ne yayin da wata kotun jihar ta yanke ba wani da aka samu da laifin yi wa agolansa 'yar shekaru 6 fyaɗe, wanda aka yanke mai hukuncin zaman gidan yari shekaru 2 ko kuma biya taron naira 800,000. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton.
Na baba nan mako shine cece kucin da yanzu ake yi game da hukuncin da wata kotu ta yanke a jihar na daurin wani magidanci Malam Abubakar da ke sana'ar fawa da yunkurin yi wa agolarsa 'yar shekara 6 da haihuwa fyaɗe a anguwan Ildefati Hayin Kogi, inda aka yanke masa hukuncin shekaru 2 a gidan yari ko kuma ya biya taron naira 800,000. Kamar yadda bayanai ma suka tabbatar, shi dai magidancin Abubakar Mahauci ya so ya yi wa agolar da matarsa ta zo da ita gidansa nema fyaɗe, wanda hakan ko ya sanadiyar raunata yayin da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu. Ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka sunanta wato Malama Fatima ta auri Malam Abubakar ne bayan rasuwar mijinta na farko, wanda ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata. Kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi, inda ma take tafiya da kyar. Makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takeici.
To yanda ya aikata abin da ya sa muka ce ya aikata din maman din tace ta wanke mata dottin anan cinyanta tsakanin cinyanta ne. Shi ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru.
Lokacin da abun ya faru kam yana ta je kasa mene da mamanta. Mamanta ce usir mama tambaya ji kanki na da kanki. Sai na tambaye ki tana ce ya tai miki. Tace tai amfani da ita. Da gaske tai amfani da ke to haka din kuma ban saki dai mata magana ba haka ta koma yanta.
To sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke Angon Old Fate, jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yar shekara 6 lahorar ta.
Due to her own age. Wadakila yana wasa da shi yana goge. Domin akwai enlargement na vulvanta. So akwai dan ka lokacin dan gabanta ne. The labia minora and the labia majora. There is a bit enlargement which shows that I am tempering well.
Yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata, yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama na maganin akwai abun duba wannan hukuncin shekaru biyu da aka yanke. Barista Ibrahim Muhammad Gwari, wani lauya ne mai zaman kansa a Yola, ya ma zargi jami'in sandan da ya shiga da ƙara wato prosecutor da cewa shine ma ya barar da shari'ar a gaban alkali, wanda don haka ya ce ko za su ɗauka ƙara.
Abin da ya faru ɗin nan zan ce abun takaici ne kuma abun ban haushi, wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗinta kuma tana ƙasanka wanda za ka kare ta daga irin wayannan abubuwa ɗin, sai ga shi yau an tashi kai ne ka zo kake yi. Abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa an yanke hukunci ba laifin kotun bane, don kotun abinda aka gurfanar mar ko kuma abinda aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi. Abinda ya faru anan din shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce yayi assignment din shi, yayi aikin shi daidai gurgudu da yadda ya kamata yayi, amma bai je yayi haka din ba.
Koma da menene dai yanzu ku an zura ido nema a ga yadda wannan daukar karan za ta kaya na koshin ma za a sauya hukuncin farko ne ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna bugan yaki wallahi kun tabe kun ban cikin kunya nyere ne ka tabe mai suna kamar guda ƙarya ka ta kare.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Hukumomi a tarayyar Najeriya sun tabbatar da wasu 'yan kasashen waje da suka nemi izinin zama 'yan Najeriya da yawansu ya kai mutane 335 daga birnin Iko. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani.
A inda wasu 'yan Najeriya ke ficewa ko ta halin kaka zuwa kasashen waje domin samun rayuwa da kuma zama 'yan wasu kasashen na duniya ko ta halin kaka, a waje ɗaya kuma wasu 'yan kasashen wajen ne da walau aka haife su a Najeriya ko kuma suka auri 'yan Najeriya ke zama 'yan Najeriya. Kawo yanzu dai 'yan kasashen waje da suka hada da Indiyawa da 'yan kasar Pakistan ko Larabawan Lebanon ne da kuma wasu kasashen Afirka kimanin 335 suka zaɓi zama 'yan Najeriya domin kashin kansu. A wani biki da aka gudanar a birnin Abuja Najeriya, ministan cikin gidan Najeriya Lieutenant General Abdulrahman Dambazau ya buƙaci sabbin 'yan Najeriya da suka kasance masu biyayya ga tsarin mulkin ƙasa da kuma ci gaba da ba da gudunmuwarsu ta fuskoki daban-daban kamar yadda suka saba. Tare da sabuwar kasar tasu za ta yi alfahari da su.
And having met the entire prescribed constitutional and administrative requirements, Mr. President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Muhammadu Buhari, graciously.
Ya ce bayan cika ka'idoji da tsarin mulki ya tanadar bisa buƙatar ku ta zama 'yan Najeriya, shugaban ƙasa kuma kwamandan sojojin Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da buƙatar ku na zama 'yan Najeriya.
Approved your application.
Daga cikin 'yan kasashen ƙetaren da suka zaɓi zama 'yan Najeriya dai sun haɗa da Nadim Ali, wani ɗan asalin ƙasar Pakistan da aka haifa a Kaduna kuma ya tashi a birnin Sokoto.
I grew up in Sokoto. I did my primary, secondary, university.
Ya ce na tashi a Sokoto inda na yi karatun firamare da sakandare da ma jami'a, don haka ba ni da wata ƙasa da tushen Najeriya.
To me ya kasu a faɗi sai ka ce na yi Hausa sosai.
Daga cikin matan da suka zama 'yan Najeriya dai har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar Edo Adams Oshamale. Zama ɗan wata ƙasa dai ba bakon abu ba ne a ƙasashe daban-daban na duniya, wanda ke ƙaruwa walau ta fuskar kasuwanci ko basirar da baƙin ke kawowa sabuwar ƙasar tasu. Masu sharhi tarihi akan harkokin tattalin arziki da siyasa dai na ganin kakagidan da baki suka yi a wasu kasashen Afirka musamman na kudancin Afirka da kuma gabashin Afirka irin su Kenya da Uganda da Tanzania ya sanya irin waɗannan kasashe tserewa tsarin su wajen ci gaban kasa ta fuskoki da dama abinda kuma ke zama darasi ga ƴan kasashe irin su Najeriya da ke tsallaka hamada da kuma tekun Mediterranean da zumar zuwa kasashen Turai yanzu dai irin waɗannan sabbin ƴan kasa na da ƴanci kamar sauran ƴan Najeriya da suka hada da tsayawa zabe ko kuma su gudanar da zabe da kuma samun mukamai kamar kowane ɗan Najeriya ba tare da nuna masu bambanci ba baban ya cifrin murya Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gidan jibirin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga Washington DC yanzu kuma karfe 1:15 na dare a nan Washington DC a hali yanzu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar muku da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau Wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai ta'allaka ne kacokan akan sallaman shugaban hukumar manyan laifuka na nan Amurka wato James Comey. Domin a bisa tsarin doka Amurka ana sake wannan darakta ne bayan kowace shekaru 10 sai ko idan wani abu ya gitta da ya zame dole ko kuma wajibi a canza shi. Da farko dai tun zuwan wannan gwamnatin ta Amurka ta sauke mutane masu manyan mukamai har guda uku wannan shine na hudu. To sai dai wannan shine fi daukar hankali wanda har yanzu nan wannan batu bai kare ba domin ko ai rashin sa'a bayanan da gwamnatin ke fitowa da su sai karo suke da juna. Da farko dai shugaba Trump ya ce dalilin da yasa ya sauke shi shine yadda shi James Comey ya riki binciken abokin takararsa wato Hillary Clinton akan batun amfanin da tayi da shafinta na sakonnin email kuma wanda dalilin shine baya aiki yadda ya dace. Yace hukumar tana bukatar sabon jini da sabon tunani. Sai dai Senator Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat yace wannan batu yafi da haka domin ko shi James Comey din kowa ya san cewa shine ke binciken kutsan zaben da ya kawo shugaba Donald Trump kan karagar mulki zaben da har yanzu ake shakkun sa ga ma abin da Senator ke cewa
The question is why did it happen last night? We know Director Comey was leading an investigation in whether the Trump
Me yasa sai yanzu ya dauki matakin da ya dauka? Domin ko mun san cewa James Comey shine ke jagorantar binciken da ake zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben. Ko kuwa dai abin da ƴan magana ke cewa ne, mara gaskiya ko cikin ruwa yayi jibi.
Har wa yau wannan ya sa wasu ƴan jam'iyyar Democrat na cewa wannan abu da shugaba Trump yayi shine kwatankwacin abin da shugaba Richard Nixon yayi a shekarar 1974 game da batun badakalar kamfanin Watergate abin da ya kawo aka samar da wani kwamitin bincike na musamman mai zaman kansa. ƴan jam'iyyar ta Democrat suka ce yanzu ma Amurka na bukatan irin wannan kwamitin. Nan ma ga abin da Schumer ke cewa
A special prosecutor is not subject to day-to-day supervision by the Attorney General or anyone else at the Justice Department. That means the special prosecutor
ana bukatar mai bincike na musamman wanda bai karkashin kulawar babban mai shari'a ko kuma wani can daban a karkashin ma'aikatar shari'a Amurka wanda samar da mai binciken na musamman zai baiwa kwamitin damar sakin jiki yayi binciken dukkan da ya kamata gaskiya samar da mai bincike na musamman shine babban abin da ake bukata yanzu game da wannan kutse da ake zargin Rasha ta aikata
su ma wasu ƴan jam'iyyar Republican abinda suke cewa shine don me yasa sai yanzu za a sallami James Comey a bakin aiki sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell shi cewa ba kowa ne ya zake kan korar wannan dan taliki ba illa ƴan jam'iyyar Democrat a wancan lokacin ma har cewa suke yi a sallame shi bakin aiki lokacin da ya bayyana sakamakon binciken Hillary Clinton sati biyu kafin a yi zabe ga abinda Senator ke cewa
whatever one thinks of the manner in which director James Comey handled the investigation into Secretary Clinton.
Duk wani abu da mutum zai yi tunani akan yadda Director James Comey yayi akan batun Hillary Clinton a wancan lokacin na amfani da kafar sadarwar email na kashin kanta maimakon na gwamnati abu ne da abokanmu daga jam'iyyar Democrat suke yawan jinini akan sa kuma ina ganin cewa za su ci gaba da yin haka har wani lokaci.
Da ƙarshe Senator McConnell ya ce samar da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba abin da zai haifar illa cikas ga binciken da ake yanzu musamman a ma'aikatar shari'a da kuma majalisar dokokin kasa. Sai dai kuma ana cikin haka ne sai wasu ke cewa shugaba Trump ya ƙara dagula al'amuran domin ko ya faɗa a shafinsa na sadarwar Twitter cewa kar James Comey ya sake ya ce zai yi babatu ga 'yan jarida domin ko akwai bayanan sirri da aka nada a sa'ilin zantawansu wanda shi James Comey bai sani ba. Ba shakka wannan kalami na shugaba Trump ya ƙara harzuƙa wasu Amurkawa abinda wasu su ma ke cewa ya mayar da mulkin kasar tamkar wasan yara. Wannan ne yasa a zantawata da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas ke jihar Missouri na fara tambayansa ina yake ganin wannan lamari ka iya kai demokradiyyar Amurka.
Dacin an taɓa yi can baya to kuma kode da aka yi baya bai kawo wato cece kucece kamar yadda ya kawo a yanzu ba. Kuma har ila yau gaskiya wato shi Trump shi ne zan ce ya ƙara damulmal al'amura saboda waɗanda suke kare shi daga White House suke fitowa su gaya wa jama'a da sauran duniya abin da ya faru kuma abin da yake aiki ake ciki to shi da maimakon da bayan sun zo sun yi bayani maimakon ya goyi bayansu sai zo yace duk wannan abin da suka faɗa fa babu shi ne ya faru ba a ga dalilansa da yasa ya kori Director Comey to kaga wannan ya saba ka'idar wato yadda White House suke harkokinsu na yau da kullum sai kenan. Sannan har ila yau shi kansa ya karewa kansa lamba saboda me wannan ya nuna cewa nan gaba idan waɗannan da suke zuwa suke yin bayanai ga sauran duniya da kuma jama'ar kasar nan akan harkokin yau da kullun na demokradiyya kasar Amurka to sannan shugaba da kansa zai zo yace kai wannan abin da suka faɗan nan fa ba haka bane to kaga wannan ya kawo wata wato wani al'amari wanda yake ba a saba jin irin wannan ba shugaba yazo ya ƙaryata da mutanansa suka faɗa wanda dama al'ada ce ta ƙasar nan su ne suke kare shi su za su kare mulkinsa kuma su za su kare mulkin ƙasar nan na demokradiyya to wannan cece kucece da ake yi har yanzu ya ƙara zubar da mutuncinsa da darajarsa da darajar ofishin da yake rike da shi don ko a yanzu da nake saurare kafin ni magana nan da kai na bincike na ya nuna cewa kasan nan ta dan girgiza saboda halayen birsa shi shugaba Donald Trump yayi ga wannan al'amari saboda har yanzu suna ganin kamar yayi masa daukan tsakanin tashi na wannan al'amari tun ma ba ma kawai kore shi Director Comey ba a'a kamar bayanan da yayi wa shugabannin Russia ko ambassador Russia da suka zo White House satin da ya wuce tare da secretary na kasar waje na Russia to kaga wannan ya nuna al'amari ne wanda yake wato gaskiya a yanzu zan ce shugaba Donald Trump yana cikin wata wani program da kuke kira tsaka mai wuya
me kake ganin makomar siyasar sa da kuma siyasar Amurka ganin cewa Amurka kamar tana sahun gaba ne a harkan demokradiyya a kasashen duniya ita ce ake koyi da ita kuma ganin ga wannan abin ya faru
to na farko ina tabbatar maka cewa wannan abu da ya faru kaga yanzu an fara kiran cewa a tsige shi daga ofishinsa na shugabanci to kuma abin ƙara ƙaruwa yake jama'a ƙara kamar yarda suke da amincewa cewa fa gaskiya fa abin da shugaba Donald Trump yayi ya dace a tsige shi to koda za a tsige wato mutanen ƙasar nan ba kawai za a yi abin nan kama kariya bane a tsige shi a'a za a bi diddigi za a bi ka'ida ko ka'idoji kafin ma a yi zancen cewa tukuna na farko wannan abubuwan ko kuma wato kamar laifin da ake gani yayi ko laifukan da ake gani yayi ya dace a tsige shi ko ba ba na tsigewa ba ne abu ne wanda ya kamata a yi masa tur da Allah wa dare. Na biyu kaga 'yan majalisar dattijai da kuma 'yan majalisar ƙasa duka jimoyoyin guda Democrat da Republican yau akasarinsu yanzu sun amince cewa mutumin nan ba gaskiya ya kauce ka'ida ta yadda yake bayani ta kuma yadda yake gabatar da gwamnatinsa to wannan ya nuna cewa fa dole su yi la'akari su da cewa menene ya kamata a yi kamar ranar Lahadi ta wuce da duk shugabanni da suka zo suka yi magana ba ma irin na majalisar dattijai akwai sanatoci da yawa kamar sanata Lindsey Graham da ya fito karara ya ce shi yana neman duk wato abubuwan da ake zargin shi shugaba Donald Trump idan ya tabbatar an yi to wannan wani abu ne wanda zai gurfanar da shi a majalisar dattijai wanda kuma za a tabbatar da abu ka'idar bin doka a ga me ya dace a yi masa. Ya san cewa Rasha sun yi katsalandan a harkokin zaben kasan nan. To idan har sun yi, to menene ya faru kuma yaya aka suka yi suwa da suwaye suka tare da shi wanda suka bada wannan goyon baya da har aka yi wannan abu. Shi yana ganin dole ne abu wannan diddigi kuma ya tabbatar cewa Rasha lallai a hore ta da wannan katsalandan da ta yi wa abin nan demokradiyya kasar Amurka.
Prof, abubuwa sun faru kafin wannan.
Na'am.
Amma kusa a ce kamar wannan shi ne fi ɗaukan hankali ga yafi zafi sosai.
Kware da gaske.
To amma shugaba Trump ya ba da dalilan da yasa ya saukar da James Comey. Kana jin duka cikin dalilan da ya baya ba wanda za a iya maya uzuri a cikin su?
Wato a gaskiya ba shi da abin da Bature yake cewa credibility ko kuma wato kimarsa ta riga ta zube a kasar nan. Saboda abin da ya faɗa yanzu idan an jima sai ya canza, in an jima sai ya kuma canza wannan. Ka tuna ku sai da aka yi kwana uku ko hudu sai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani da ya tabbatar mana cewa ga dalilin da ya saka ya kori Darakta Comey illa banda guda ɗaya da ya ƙara tabbatar wa mutane cewa al'amuran Rasha suka shafi wato yadda aka yi na zaɓe da aka yi da ya zama shugaba yana ɗaya daga cikin dalilai. Amma kuma ana gani shi ne muhimmin dalili da ya sa ya kore shi. To wannan kora da ya kamata Malam Bashi da ke cewa an yanka ta tashi. Ai tashin da ta yi saka waɗannan al'amura suke faruwa yau da kullum ake ta cece ku cece har yanzu. To kamar ta ɗazu da ta yi min tambaya ɗaya daga cikin ansoshin da na baka shi ne na abubuwan da suke faruwa. Abin da nake son tabbatar maka cewa yanzu wannan al'amari da yana nan yana kan wayan mu Amerikawa gaba daya. Ni tunani tukuna muga cewa me wannan al'amari ina wannan al'amari ya dosa kuma muke so wannan al'amari ya kaya ina muke so kasan nan ta kalla muna so ta ci gaba da alƙibla da ta dace ko ku a'a yamma za ta ko kudu ko arewa. To wannan yana ɗaya daga cikin yanzu mahawarori da ake yi a kasan nan. To ina tabbatar maka yayin da mu Amerika muka ga yanke wannan hukunci to wannan shine abin da zaka ga cewa kamar yadda Bausi yake cewa idan baki ya karkata nan ya wuya kan zuba. To zaka ga cewa ƴan majalisar dattijai da kuma ta ƙasa gaba ɗaya za su taru su rufa akan wannan al'amari ka ga an bi doka an yi abin da ya dace. Idan na gargaɗi ne a masa gargaɗi. Idan kuma na horo ne a mar horo. Idan gaskiya ma ya kama cewa na tsigewa ne ina tabbatar maka
za ka ga shi. Masare, lokacin da aka ɗiba mu filin ya zo ƙarshe. Yanzu Ahmadun Bakon namu, Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Ladan Ibrahim Ayo a yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan mai baiwa Trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da ƙasar Rasha, amma fadar White House ta musanta rahotannin. Rahotannin sun ce Trump ya nemi wannan alfarma ne gurin Comey lokacin wata ganawa da suka yi a watan Fabrairu. Kamar yadda wata takarda da Comey ya rubuta bayan ganawar tasu, shugaba Trump ya ce, ina fatan dai za ka bar wannan ya wuce. Yana magana ne akan binciken da ake yi wa Flynn. Jaridar New York Times da ake bugawa a birnin New York ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan takarda da Comey ya rubuta. Daga bisani kuma jaridar Washington Post da ake bugawa a nan Washington DC da wasu kafofin yaɗa labarai suka tabbatar. A jiya Talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sabon faɗan da ya ɓarke a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya tada hankali sosai, domin sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu, dubban mutane kuma an tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci ke ƙara yaɗuwa. Shaidu a birnin Yei na Sudan ta Kudu sun ce aƙalla mutane 4 ne suka rasa rayukansu, wasu da yawa kuma suka raunata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sojojin gwamnati hari a tsakiyar birnin da safiyar jiya Talata.
Madalla, to duga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai lokacin hantsi za ku je mu ɗauke da wasu sauran shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan Danjumma, wato game da rasuwar mamarsu Gwamma Danjumma Gata Malumfashi, wacce ta rasu jiya Asuba. bayan doguwar jinya da ta yi Allah ya jikanta. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma wato Sarfilu Hashim Gumani ke nan da wanda ya bada umurni CD da kuma injiniya mu na wannan safi Mr. Jimmy Baba ya kuma kere ke cewa a huta lafiya sai da hantsi.